Babban makasudin taron lecturer shine fadakar da mutane hususan matasa game da illar da ke tattare da aikata miyagun ayyuka da tada hankulan jama'a musamman ta la'akari da yadda Najeriya ke tinkara manyan zabukan siyasa. Abubakar Muktar Salisu da ke zaman daya daga cikin waɗanda suka shirya taron lecturer daga gidauniyar ta IDN ya yi ƙarin haske.
Kungiyar bunƙasa addinin musulunci ta IDN ta yi nazari bisa ga abubuwa marasa daɗi da suke faruwa a cikin al'ummarmu ta hanyoyi daban-daban. A ce mutum musulmi ya yi wanka ya tafi waje mafi girma gare shi, an bi shi an kashe a can. Wanda ba musulmi ba ya shirya ya tafi coci, an bi shi an kashe a can. Sai muka ga haƙƙi ne a kanmu mu ba da gudunmawarmu wajen wayar da kan al'umma. Wataƙila Allah idan ya karɓi wannan aiki namu ya mana gafara, ya mana rahama, ya kuma arzuta mu da farin ciki da kwanciyar hankali a rayuwarmu.
Dr. Tasiu Namade Bari shine ya gabatar da makala akan ma'ana da nau'ikan ta'addanci da kuma abubuwan da ke kawo shi a cikin al'umma.
Abu na farko dai wanda yake kawo ta'addanci zalunci. Abu na biyu shine watan jahilci, saboda shi ilimi haske ne, jahilci kuma watan duhu ne. Sannan abu na uku shine yunwa da talauci. Waɗannan su ne manya-manyan watan dalilai guda uku da suke kawo rashin wannan zaman lafiya a nan Najeriya ko a wajen Najeriya.
Shi kuwa Malam Sammani Sarga tsokaci ya yi wa mahalarta lecture dangane da tsare-tsaren musulunci na zaman lafiya tare da waɗanda ba musulmi ba.
Akwai tsare-tsare na zaman lafiya a musulunci wanda Allah subhanahu wataala ya samar da wannan. Na farko, lokacin da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Madina, kaga ya kira Yahudawa, an zauna, an yi tsari ta yadda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin musulmi wani ba zai wani abu ko kakanin bakantawa ga kafirai ba. Su ma kuma Yahudawa sun yi alkawari ba za a samu wani abu ko kaka da zai zamanto cewa yayi ga musulmi ba. To wannan yarjejeniya da aka zauna shi aka tsara shi ta nasara, dole ne ya zamanto cewa da'ifofi guda biyun a haɗu da bangaren mu musulmi da kuma aka sun haka. Idan an haɗu a samar da wani abu wanda wannan abin zai zamanto cewa mu alkhairi ne gare mu, ta yadda daman ba yadda zaka samu musulmi wanda zai iya cutar da wani aka san musulmi sai dai in bai fahimci addini ba. To an aka zauna tsakanin mu da su, aka zauna aka kulle yarjejeniya guda ɗaya. Amma sharadi ya zamana cewa duk wanda ya karya wannan yarjejeniya din, to akwai wani abu da zai biyo baya bayan haka. To an yakan Allah da za a samu maslaha.
Wasu daga cikin waɗanda suka halarci lecture cewa suke:
sunana Mustafa Imam Ibrahim. Mukala da aka gabatar da tarihi da aka dauko ne waɗannan fitintunu sun ƙara wayar mana da kai akan cewa babu mafita sai mu koma ga Allah subhanahu wataala.
Sunana Nafisa Hussein Yusuf. An yi gargadi, alhamdulillah, ƴaƴanmu da yayyenmu da ƙannenmu wanda suke tasowa da ma na nan gaba da iyayenmu da kowa, don Allah a kiyaye akan abubuwan da dukkanin wannan manyan malamai suka yi bayani a kai.
Dumbin matasa da magidanta maza da mata ne suka kasance a wurin taron lecture domin fa'idantuwa da bayanai daga masana. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.